ya kaddare mu da kasancewa wannan masallaci mai tarin albarka. Alhamdulillahi jiya mun yi magana akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, irin yadda malamai masana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke magana akan shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda wannan muka cewa shi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini ne mai yalwa, addini ne mai fadi, addini ne wanda yake da gata, wanda an kewaye shi da kitabu wa sunna. Sa'annan bayan haka malamai da suka san annabi, suka ji annabi, suka karanta annabi, suka fahimci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan suka zo suna magana kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to lallai idan ka ji da suke fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka dauka cewa wai shi Annabi Muhammad din nan kam sallallahu alaihi wasallam, Allah ya taba yi wani halitta kam irin sa ne? Da kanka za ka gane cewa Allah bai taba irin manzon Allah ba, bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam. Jiya mun ji yadda aka faɗa mana daraja da falla na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma ciyar wanda suka yi a gaban manzon Allah, da ciyar wanda suka yi kafin fatawa Makka, da wanda kuma suka ciyar bayan an yi fatawa Makka. Da darajar da suka samu, wanda suka ciyar bayan an yi fatawa Makka, da waɗanda suka ciyar bayansu, to idan da za su ciyar da ninkin baninki, abinda waɗanda suka ciyar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a yi fatawa Makka, to waɗanda suka ciyar na farkon sun fi su. Idan da a samu ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ciyar da mudu ɗaya kafin a yi fatawa Makka, idan ka zo ka ciyar bayan an yi fatawa Makka, wannan fa falal a sabon ma fa, bayan an yi fatawa Makka ka ciyar da mudu goma ko ɗari bai kai daraja wanda ya ciyar da mudu ɗaya ɗin can ba wanda ya yi kafin fatawa Makka. Shine abin da Allah tabaraka ta faɗa Qur'an yana cewa la yasawi minkum man anfaqa qabla al-fath wa athara ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatala wa qatalu kai. Sa'annan wanda suka yaki kafin a yi fatawa Makka da mashaqqa da wahala da suka sha, idan aka samu wani a yanzu wanda ya kwatankwancin wannan aikin nasu, ba zai samu wannan ladan ba. Saboda me? Saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabi wancan saboda mashaqqa da suka sha, da kuma irin yadda suka sallama wa addinin, da kuma sallama wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya karɓe shi, duk duniya sai su wa'innan sahabbai ɗin, duk duniya gaba ɗaya shi ne ake gaya mana irin darajar Allah ba su. To, malamin da bai ƙaraso ba, amma bari mu shiga gonarsa mu ja masa. Ulul birri wa taqwa wa alul fada'ili isabatu ishfaqi wa khairi wa na'ili سمد بقبول الحق من خير قائل أقار لآية له وبلائل بها صوم خلق وطريق مودأ شوال فازازنة أولو البر والتقوى وعلى الفضائل إصابة إشفاق وخير ونائل سمد بقبول الحق من خير قائل أقار لآية له ودلائل بها صوم خلق وطريق مودأ أولو البر su ma'abota alkhairi din nan na zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma ma'abota tsoron Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda sun yi riko da umarnin Allah kuma suka kiyaye kansu da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su, ma'ana amru da nahyi. Ulul birri shine hum zawul khairi,
wa ulu taqwa. Ulu taqwa kuma sune al-imtithal, ya imtithalul awamir wa jitabin nawahi. Wa alul fada'ili, da ma'abota wato falala asabul mazaya kenan, wal manaqib sune ma'abota falala da suka samu. Wa hum sune isabatu ishfaqi. Isabatu, idan aka ce isabatu ba'ana jama'a, jama'an da suka samu rahama. Ishfaqu dinnan rahama ne, yadda Allah tabaraka ta'ala yake faɗa mana Qur'ana cewa Muhammad Rasulullah wallazina ma'a ashiddau 'ala al-kuffari tace ruhama ubainahu. Kaji sabon manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam sun saba da sallama da manzon Allah sallama da annabi Muhammad Rasulullah wallazina ma'a hu wanda suke tare da manzon sallama ashiddau 'ala al-kuffari suna tsananta kafirai suka ci imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kafir ya ce zai raina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, killewar su zasu ba a taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ya ce ruhama ubainahu, amma tsakanin su ne su suna tausasa wa junansu, suna tausayin junansu tsakanin mu yanzu ko za ga mutum ba ta tausayin dan uwansa. Damuwan wani ma ɗan uwansa ya kare, jarinsa ya kare, ya samu ya danne shi, ko ya zo a yi ta mai dariya, ko ya koma ka mai da shi ma yake matsiyaci, ko a wane ya samu aiki ya za a yi mu karya shi, wane ya samu ɗaukaka ya za a yi mu zo da darajarsa da ƙimarsa da martaban da Allah tabaraka ta'ala ya ba shi, ko a wane ɓangare, wanda wannan mun rasa shi da yawa a wannan zamanin namu. Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu kuma ya gyara mana. Albarka da sallama. Saboda haka abin da ake so mu yi koyi da mutanen kirki. Tashabbahu illam takunu mislahum in tashabbaha bil kirami falahu, koyi da manya da masu daraja zai sa ka zama su ko kamar su ko da baka aikata irin aikin su. Ruhama ubainahu, masu tausayawa ne a tsakanin su. Saboda haka musulmi ana so ya dinga tausayin ɗan uwansa musulmi, ya dinga tausasa masa, ya dinga jin ƙayyinsa. Wa jama'atun khairin khairin, ma'ana isabatu ishfaqin wa khairin dinnan shine masu biyayya, fa'atun ne, wa na'ili masu baye baye, ma'ana kyaututtuka. Samat ai wa'annan jama'a dinnan bi sababi qabulul haqqi, saboda tirkal isaba, ma'ana wa'annan bayan Allah din, saboda jama'an, saboda alkhairin su da karban gaskiya da suka yi. Sai Allah tabaraka ta'ala ga mana Qur'ana cewa fataku bila fatakabbala rabbuha biqabulin hasanin, yace min khairi qa'ilin huwa rasulullahi, ai sai aka karba masu karba mai kyau. Saboda me? Daga mafi alkhairin mai cewa qila wa qala annabi Muhammad, mai cewa qala rasulullahi, min khairi qa'ilin nan mafi alkhairin mai magana shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqarrat li ayatin lahu wa dala'ili, ai wayannan jama'a din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana anan aqarrat li ayatin lahu wa dala'ili alaf tafsir ne, muradin abinda ake nufi ai iqrarun tasdiqihim iyahu fi ma ja'a bihi, ana iqrarin maimaita gaskiya da suka ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fi ma ja'a bihi, da abinda kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Saboda haka me annabi Muhammad ya zo da shi shine Qur'ani, shine Qur'ani, Qur'anin da annabi Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam shine wannan wanda jama'a suka karba, sune sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ashe rayuwar su tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amfane su kuma ya taimake su, ya amfane su kuma ya taimake su. Shine yake cewa bi iqrarin tasdiqihim, da kuma iqrarin suka yi akan karban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam, iyahu ya ishe su, fi ma ja'a bihi, da kuma abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, biha da ita biya subu dalqun wa tariqum wa da'u kenan ko bil ayati da ayoyi wa dalaili da dalilai ma'ana awwalun nahari ma'ana dalqun ma in aka ce biya da ita ne da ayoyin Allah dalilai da suka zo daga sidna rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ayoyi ko ayoyi dinnan shine mu'jiza dalaili kuma wato abinda yazo a cikin Qur'ani dalilai na cikin Qur'ani shine adafin tafsir adafin tafsir wal murad yace muradin abinda ake nufi anan shine gaskatar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda nan sallallahu alaihi wasallam zo shi na Qur'ani biha da wayannan dalilai din da ayoyi da mu'jizozi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi asubu asubu dalqul ma'ana farkon dare ya fita ma'ana ya shigo sun samu wato sun karbi addinin tun til azal tun farko da aka zo da addinin suka karba suka tabi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-talqu shine al-mashriq wa fi nusqatin yace badin ay zahiru zahiran wa tariqum wa daw wa subu wa tariq ma'ana wannan kinaya ne guda biyu akan wato fitar da shari'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'ana biha subu talqun wa tariqum wa daw biha subu talqun wa tariqu wa daw wannan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana ga mana kuma irin ayyid da sahabbai suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saraka sahabbai sun bi annabi Muhammad bi ba wai na wasa ba sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai irin ba kuma da makanta ba a'a sun gane annabi kuma sun bi annabi kuma sun sallamawa annabi Muhammad sallamawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wallahi tallahi duk mutumin da ka gani a duniya idan ya samu wani alkhairi to wallahi ya samu ne albarka ta wannan sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duka ya samu irin yadda suka kankare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da darajar su da ladar su da kimar su da martabar su ta fi na wani da ba su ba ya fi saboda me saboda su sun karbi annabi tun tare tare tun farkon fari ibn nabi al-hashimi na'am
أحب النبي الحاشمي
محمدا أجل الورى ذاتا وأصلا وماتدا وأذيبهم نفسا وأدولهم يدا أداب له الرحمن نشأا ومولدا فما زال ممن خالف الحق يبرؤ شو الفازل كنا الله يسكر الخير يتي أحب النبي الحاشمي محمدا ني الفازل in ji shawal fazan suke nan to ni ma fa ni ma awalu kai fa aka rawalla ni ma wallahi uhibbu nabiyil hashimi muhammada ni ina son ba hashiman dangi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana an sa mashi mansubul li hashim ibn abdul muttalib ma'ana sunan kakan baban annabi muhammad saboda shi hashim shi ya aiki abdul muttalib Abdulmuttalib ya fi Sayyidina Abdullahi Sayyidina Abdullahi ya fi shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ake ce masa Bahashiman dangi Bahashiman dangi shine shi Hashim din sunansa Amru ana ce masa Amru ana kiransa Amru ne sunansa wasu malamai ba suka ce sunansa ba ba Amru din bane shi Hashim din ma an ga masa Hashim ne saboda yana taimaka wa mutane yana shayar da su lokacin da mutane suka cikin tsanani shi kuma sai ya zo yana taimakon su yana taraba musu yana taraba musu abinda ba ba su da shi in ya tafi kasar Sham ko Yemen ya je fatauci ya samo abubuwa sai ya zo yana taraba wa mutanen Makka saboda ba su da irin wannan abin yana taimaka musu da shi wani sha'iri yana faɗa yana ma shi Hashim din waƙa cewa أمر الله حشم الفريد لقومه ورجال مكة مسنتون أجافا yana cewa shi wannan bahashiman dangi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din nafi adaful bayan ne yace to ibn bil hashimi muhammada sai yace ajallal wara din na atin muhammadan ne labari ne na da aka yi ma'zuf din sa ai a azamahum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mafi girman dukkan talibai gaba daya dukkan wani alittar Allah gaba daya wanda ya fi shi girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk girman mutum duk inda mutum ya kai ga daraja da kima da martaba da isa kowane iri kuma kowane matsayi ya kai a duniya to wallahi annabi Muhammadu na gaba da shi kowai
shakuwa ne ke da mu na wallahi da wani ina karatu ba ruwa a kuma tsala a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman dukan talikai gaba da idan ka tunano wani mai girma duk wani da ka tunano a ranka cewa yana da girma to ka dawo ka gane cewa annabi Muhammadu yana gaba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi to idan ka gano cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi to ka zauna lafiya sai shehu alfasir yake cewa zatan azatiyyarsa ma'ana haqiqanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani kowane irin mutum girma ba wai azimun ba a azamuhum shine mafi girman su annabi Muhammadu zatan a haƙiƙanin annabi Muhammad sallama wa aslan wa mahatida sanan aslan dindan shine asalin sayyidina rasul sallama ma'ana tsakon manzon Allah sallama tsantsan manzon Allah ma da tsantsan sa shine a yake cewa shi aslan wa mahatida a dafa tafsir ne har yanzu is al asalu idan aka ce asali هو المهتد والأرومة والجرثومة والمنصوبة والأنصر والذئدئ والمنجر لا إله إلا الله شو جبريل مثل ما عارفي روب دائك واسل الله عرف شمالا شي إذاك أصلا ومهتدا أنت حقيقا واتو نسبا سيدنا رسول الله أغاني هو نسبر النبي محمد tsakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wane zuwa annabi Adam to na annabi Muhammad ya fi na kowa tsafta da kyau da daraja da kima da martaba saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu wani mazinaci ya zama na an jefa tsakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin wanda yake zina ba ba a taba yi ba a taba samu wato wata mahaifa ta dauki sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a samu wata mahaifa ta taba yin zina ko ayi abu na sifahin kafu manzon sallallahu alaihi wasallama yana cewa ni shi da kansa yake cewa min adamu ila ma waladtni ummi wa abi ba masa cewa min sifahin jahiliya tunda ya san annabi adamu da sai ya da hawwa'u babu wani abu da ya taba shafana na jahiliya ko wai a samar da shi iyayensa sarrashin aure ko wani abu na abu mara kyau ko shaye shi ko a mazinata ko da makamanci haka yace ba a taba samu ba har zuwa kan sayyida Amina sayyidina Abdullahi don Allah wanda suke cewa iyayen manzon Allah sallama suna wani guri ba aljanna ba su yi wa kansu adalci ga annabi ba da kansa ya faɗa min ladun adamu ila ma waladatni ummi wa abi ma wasa shay'un min sabil jahiliya kuma qur'ani ma ya fada wa tuqallabaka fi sajidin to muna ciro tsatsonka cikin masujada سيدنا عبد الله بن عباس يتي من نبي يتي من آدم يتي أخرجك الله أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من نبي إلى نبينا فأخرجه الله نبيا يتي أتسلم آية بكنا عبد الله بن عباس وأن عليه الصلاة والسلام يتي شنه هبير الأمة شنه عليه الصلاة والسلام يمسى أدوء أنشيوا الله يسند شيء واتو تفسير القرآن إذا كما تاويلي da sai da shi cikin addini da kuma tawili wannan shine fa manzon Allah din to me annabi ya tare musu jama'a me annabi ya tare musu Allah ya kiyaye mu saboda haka dukkan wanda yake ganin yana da tsatso ko nasaba to idan aka zo magana akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu ne da akwai saboda kanin sallama ne ba su tsarkin nasba da kuma tsatso sallallahu alaihi wasallam wa diyabahum nafsan wa adwalahum yada sannan manzon Allah sallama ya fi kowane mutum a cikin talikai gaba daya ruhin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fi su tsarkin ruhi na talikai gaba daya sannan nafsan ruhan ay tamizi ne wa ada walahum yada shi ma tamizi ne manzon sallama ya fi kowa kyauta duk kyautan mutum ha banda manzon Allah sallama ka taba jin mutumin da yayi wani kyauta mutumin ya hukuce hauka bai mutumin yake cewa ya qaumi aslamu fa inna muhammadan yudi aba bi ma la yakafu faqatan ko kai mutane da ku musulunta ga annabi Muhammad yana bada kyautan da wanda yake yana bada kyautan da wanda yake bada wannan kyautan baya tsoron talauci yace duk duniya ba wanda zai bada irin wannan kyautan ba Allah ba saboda haka ga annabi Muhammad yana tarabawa yana tarabawa ku zo ku ma ku iba wannan manzon Allah kenan jama'a musulmi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam da Allah jama'a sai a ce ba za mu so annabi Muhammad ba sai mu so annabi a ce mu yi laifi akwai gaskiya ai bai yiwuwa saboda ka mu muna san annabi kuma za mu ci gaba da san annabi za mu yi ta san annabi har zuwa ƙarshen rayuwarmu ko mu tashi da san manzon Allah Allah ya mana haka Allah ta mana wannan gatan eh babban nasara shine a ta da kai da annabi Muhammad idan aka tashe ka da manzon Allah sallama to ka gama samun dukkan komai da komai na duniya da lahira gaba ka samu komai wannan shine manzon Allah to ya ko babu mai kyauta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adaba lahu rahmanu adaba ay min at-tayyibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka ta'ala ya tsarkake manzan Allah ya tsarkake manzon Allah daga ina daga ar-rahmanu shine Allah tabaaraka ta'ala wannan fi'ilaina guda biyu amma dan mubalaga aka fada yace nash'an wa maulida nash'an ai a tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tsarkake ta babu wanda yake tarbiya irin nan Muhammad kuma ya tashi maraya sallallahu alaihi wasallama amma tarbiyan da Allah ya dasa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya samu irin wannan tarbiyan duk duniya gaba daya duk duniya babu wannan jama'a mai gidanmu fitina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gidanmu kinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Halima Sadiya Allah ya kara mata da tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana rayuwa mai kyau da kuma yana wato kuruciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taso yana mai kananan shekaru sai ka ce duk wata yake ƙara yin girma a kullum kamar a ce wata ɗaya ne kowane wayewan gari kamar wata ɗaya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan annabi Muhammad akwai irin sa wa maulidan shi alfaza zai ce da bigi inda aka haifi annabi Muhammad makanan wilayati inda aka haifi manzo Allah yani makka shine makka to da Allah akwai garin da yake maka daraja? Babu. Saboda ne maka daraja? saboda an aiki annabi Muhammadu a wurin sai kaje la ce wala uqsimu bihazal wa anta hillun bihazal balad yace wa walidin wa ma walad yace balan garanta da garin nan bada fadan kana ciki ba ya rasulullahi Allah bai taba rantsuwa da wani gari ba maka sai zuwan manzon Allah Allah yake to bazan rantsa da garin ba sai dan kai annabi Muhammadu kana ciki sallallahu alaihi wasallam kamar da balan tasiri da sunan manzo a kansa wallahu alam amma dai annabi daban ne
وَمَا زَالَ مِنْ مَنْ قَالَ فَالْحَاقَ يَبْرَعُ
ما زال الله سسرما بيقوشي با معنى من أخوات ليس وانا فما زال إن أخوات ليس من من قال فالحق دم تمن ليس وغسيا اوان رواية اخميتي من ما با من من با من ما قال فالحق انغاريكو اواني نسخة ذاك تامو اربطة فما زال مما خالف الحق لي اما انا كما يا باكا فما فما زال ممن خالف ممن خالف الحق يبرؤ يتي يبرؤ من زال السلام يا برنتا ده دكان وند يكي سابا و الله تبارك وتعالى الله يرى فرا مرا قران يا شوا فإن أسوك فقل إني بريء مما تعملوا دان suka saba maka ya rasulullah kace kai kam ka barranta ba kai ba su aka abin suke aikatawa wato abin suke aikatawa dinan mummuna ne mara kyau ne saboda haka annabi sallama baya tare da abin suke aikatawa mara kyau Allah ya kiyaye mu daga aikata abu mara kyau na'am
ala kullu fannin faddala Allahu fannahu بأن فرد الدين القويم وسنه فكساس إنس الخلق طرى وجنه أئن نزل في الخلق سلم بأنه كآمد لم يشاء ولا هو يشاء
على كل فن فضل الله فنه بأن فرد الدين القويم وسنه فكساس إنس الخلق طرى وجنه أئن نزل في الخلق سلم بأنه كآمد لم يشاء ولا هو يشاء يتكتني على كل فن ma'ana dukkan wani shari'a da wani addini gaba daya da kasani kowane iri ne kuma ko daga ina aka samu shi to faddalallahu fannahu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anna shari'atahu sallallahu alaihi wasallam nasikh li jami'i shara'i shari'ar manzon sallallahu alaihi wasallam ya shafi dukkan wata shari'a da ake wa li anna ulama'u ummatihi ka anjay bani isra'ila kuma kasani amalaman al'umman annabi Muhammad kai ka ce annabawan bani isra'ila kamar annabawan bani isra'ila me yasa suka samu wannan saboda annabi Muhammadu manzon Allah kiran jama'a musulmi manzon Allah kiran jama'a musulmi saboda haka ashe da abin da suka samu saboda zai goye bai bi an farada din al-qawima ma'ana atan za su fardanta al-mustaqim allazi la iwaja bihi za su fardanta addini wanda bai karkace ba wanda yake miƙaƙƙe straight wanda bai da karkata shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kowane addini yana karkacewa amma banda na manzon Allah kowane addini ka duba addinin da annabi Musa ya bar Yahudawa akai ba karkace ba sun karkace sun bar addinin sun bar da annabi Musa ya daura su sannan ka duba annabi Isa alaihi salatu wasallam shi ma yadda ya bar addini ai sun karkata shi kuma ko sun canza addini ba ka annabi Isa ya bari ba to da annabi Isa ya ce ya bani Isra'ila inni rasulu alaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa min at-taurati wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad sun zo sun bi Ahmad dan ba su bi annabi Muhammadun ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani isra'il ni annabin Allah ne zuwa gare ku kuma ina gaskata abin da yazo gaba ni na at-taura kuma ina muku dukan tambaran bisharar zuwan annabi Muhammad annabi da yazo a bayana shine Ahmadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bi shi ba su bi ba to addinin annabi Muhammad ne kadai ba zai gaskata har abada shine wannan shi addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miƙaƙe ne sampal wani bar dai bari an hana ni an ce bari dai na taba shi na dai taba shi wa sannahu kuma ya sannan ya sunnanta addini yani annahu sallallahu alaihi wasallam qaddara fihi lil fara'id was sunnah manzala sallama ya sanya farlai da sunnoni ya sanya mene farlai da sunnoni farlai shine abun da yazo a qur'ani ya tabbata sunnoni shine abun da yazo a sunnan manzon Allah sallama da hadisan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace a farlai irin farlai na furu an farlai irin na fiqhu ko da sunnoni na cikin fiqhu gaba da sauransu to ko ne ka dauka dai ai dai na annabi muhammad ne kuma ai sallallahu alaihi wa sallam fakasasai sar khalaqi qurran wa jinnahu yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ya shugabanci ma'ana fa bisababi zalika da dalilin haka asana siyasata annabi sallama ya kyautata siyasar mu'amala da al'umma insan khalqi mutane na halitta gaba daya durran dukansu wajinnahu da kuma aljanu halitta durran dukansu gaba daya zaka ce insan wajinnahu insal khalqi wajinnahu durran haka zaka fasa shi mu wato duka halittun mutane da halittun aljanu gaba daya durran ma'ana kullan kenan dukansu gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabance su ba ai a hasana siyasata li jami'il khalqi jinn wal ins an sallama ya iya mu'amala da mutane kuma da aljanu bai cutar da wani ba bai ce bara cutar da jinsin aljanu ba tunda ba jinsin sa bane bai yi haka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bari aka cutar da mutane ba saboda su ba kila ba larabawa bane ko bai yi haka ba saboda iya mu'amala da iya shugabanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shugabanninmu yanzu haka suke musulman fa ba ma wai na demokrasi ba musulman ba haka bane saboda Allah ya gyara mana saboda ba wanda zai iya yin tak abinda annabi Muhammad yayi sai dai dai ai koi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba ya ce ku yi fatirun masalatu ko ku zo ku yi abinda za ku yi abinda Allah ya umarce ku gurgurun iyawo saboda ba za mu iya ba yin daidai cikakken daidai sai annabi Muhammadu duk duniya ba wanda yace ce ma yayi daidai daidai annabi ne kawai ke dire kai dai sai dai ka gwada kai kokarin kamantawa sai ka roki Allah ya karba kuma albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga mutun ya kai amma ka tsaya kame ka tsaya galantoyi to bone don fa a tale don Allah ya kiyaye mu aid nazaran shawal fasik ya cewa nazar al-maghashi ma'ana shaw jibril make ka cewa nazar al-maghashi alayhi min al-maut ko aid nazaran ka sake kallo fa fil khalqi a cikin halitta jami'il khala'iq dukkan halittu gaba daya ta'alam ai jawab al-amri ta'alam ka sani ko ka sani ba kai ma bi annahu ka ahmadu lam yusha wala huwa yusha bi annahu cewa al'amr wa sha'anu al'amarin da sha'anin lamarin ne ka ahmadu misalin annabi muhammadu al-murtada yadda jan Allah bushra isa bisharan annabi isa da yayi yace wallahi lam yusha ba ayi ba lam yakhluq Allah da alifa ba Allah da alice irin annabi muhammadu ba Allah sarki shaw jibril makenan yace mislu ahmadu misalin ahmadu al-murtada yardajan Allah bushra isa wato bisharan da annabi isa yazo yayi wa alitta gaba daya yace wallahi lam yusha lam yakhluq ba halitta shi wala huwa munsha wala huwa yunsha ma'ana kuma ba za a yi irin annabi muhammadu wala huwa yakhluqu fi sa'iril khalqi a sauran halittu ma gaba ɗaya ba za a yi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yani ki ga mada a halittun da suka wuce ba min zaman a zamanan da suka wuce ba a yi ba wala fi ma yati minhu kuma a zamanin da za su zamanin da su zo ba za a yi irin annabi Muhammadu ba ba wai yana nufin Allah ba zai iya yi ba Allah zai iya yi amma ya ce ya gama daga kanshi an gama an gane ai daga kanshi Allah ce shi ya gama halitta kawai kai in ka kalli manzon Allah ka kalli annabi kawai halitta yadda aka gaya maka siffarsa surarsa tafiyarsa mu'amalarsa cinsa shansa komai ta kayan manzon Allah komai siffar annabi idan annabi giran manzon Allah kumatun manzon Allah kundukukin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abar manzon Allah hakoran manzon Allah labbakin manzon Allah kunduwan annabi sajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goshin manzon Allah ka kalli wuyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan annabi Muhammad kirjin manzon Allah wato a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kalli annabi dan malam ka kalle shi gaba ɗaya kai ka san Allah bai taɓa irin shi ba ko al-tabi duk tsuniyan bature duk inda wasu ya kai da tsuniya da wasu labarai wasu abubuwa bai taɓa kawo siffa irin siffan annabi Muhammad ba za a yi ba kuma shine ka Ahmadu lam yasha wala hu yasha kamar annabi sallama ba ai ko ba za a yi ba sallallahu alaihi wasallama lokaci ya koma ƙara wannan bai na waye abu ba kuma ƙara wannan bai ba sai ko jaza'u mu'minin
إذا أمره حرير وجنت فدا كول كفار أثابان وجنة وما هو إلا من جهنم جنة أغاطى به له الوراق مزنة تراوي صدى ذلة تتفيأ
صلى الله عليه وسلم cewa ba sai ka cewa jaza'u mu'ihi harirun wa jannatun fa da tawlu kufarina sabar hujan jannatun fa ma huwa illa min jahannam jannatun aga sabe illa hul wara wa wuslatun turawi sada'a wuslatun tatafayyau sallallahu alaihi wasallam yana cewa jaza'u mu'ihi sakamakon wanda ya bi annabi Muhammad in dai ka bi annabi to zo ka ji sakamakon ka kawai kar ka tsaya bata lokaci zo ka ji me ya sakamakon ka ka bi annabi ka gani wallahi yace to hariru za a bashi yalbisunahu bil harir ma'ana za a bashi za a sa mai rigan al harir wa jannatun za a sa shi a janna kuma in ka bi annabi Muhammad fa da yace uturu qawlu kuffarin maganganun kafirin da suke cewa a qaluhu hasadan wa iradan da suke wa annabi sallama hasada da inadi da suke wa annabi sallama suke fara suna cewa asabat jannatun wai aljani ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi a bakin su yace ya ayyuhal ladhina nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya samu wani abu na kuma bayan daidai yace wai suna cewa aljani ya tafi manzon Allah su ne haukaye sa tafi su suka haukace fa kadzabat kullahu ta'ala bi qawlihi Allah sai ya ƙaryata su da fadan su nake cewa awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna alqur'ani ko ta san duniya malam duniya hada lafiya ba duniyar lafiya ba wanda in aka taba shi Allah yake sare mai fada da gudu da sauri sai annabi Muhammad shi manzo Allah sallama ba sai yace komai ba sai Allah gidan cewa barni da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mai gidanmu kenan sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kenan wa qala Allah ya ƙara cewa kafiran nan da suka cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aljani ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun ko wallahi kai ni'man Allah ne ya rasul sallallahu alaihi wa sallam kai fa ni'man Allah ne ba zai taba yiwa ka zama ta samu wato shafin aljani ba wane aljani shi aljani dake neman adalci sallama yazo ya samu albarkan manzon Allah sallama da ina zai zo ya ce da manzon Allah wane shi ba shi ba kayansa ba shi ba kayansa annabi Muhammadu ai annabin annabi ne wa gairi zalika da makamancin shakar al-ayat daga cikin ayoyi fa ma huwa sallallahu alaihi wasallama shi manzon sallama bai kasance ba illa min jahannama sai dai azanallahu minha jannatun ma'ana manzon sallama garkuwa ne wiqayatun minan nar min nar jahannama shi annabi sallama garkuwa ne ga wutar jahannama idan kana da annabi to ba kai ba wuta wallahi sai wai ba zai hita ba to hada mara a waje annabi Muhammad sallama wallahi the more you come to Allah subhanahu wa ta'ala with prophet Muhammad sallama you can enter in fire har abada ba zai yi ba kazo da annabi sallama ka shiga wuta na rantsa da zatin Allah duk zulubin mutum da duk irin kalan nau'in zulubin da mutum yayi mu idan yazo gaban Allah da annabi Muhammad wallahi Allah ba mun zai masa zai ce je ka kawai ina kunya annabi Muhammad wannan annabin mu fa kenan wannan to sai a ce mu wai mu rage san shi zai yi haka maka Allah ai shi alfaza zai na fara can a cikin shirimiya a gaba yana cewa haramun alaihin naru qalbun ahabbu duk zuciyar take sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuta ya haramta ga wannan zuciya to da ka sai kai wasa ka je lahira ba annabi Muhammad ai ka sha wuya fa ma huwa illa min jahannama jannatu sallama garkuwa ne gaban shiga wutar jahannama wa in kana al'amru kadhalika in lamarin ma ya kasance haka inji shaw jibril mazul ma'arif falza bihi ma ku fa huwa lil kulli jannatun yace agasa bihi Allahu nabi wara agasa bihi Allahu wara yace da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-khalqi talakai gaba daya aka taimake su aka tsamo su gaba daya fama huwa shi an sama bai kasance ba nabi sallallahu alaihi wasallam ai muznatun ai manzo sallama girgije ne farin girgije ne mai amayar da wato ruwa mai albarka mai sanyi mai dadi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa antum anzaltumuhu min almuzni am nahanul mene munzi'u to shine Allah tabaraka yake ga mana ma'ana almuznati dinnan agasa billahi wa rawu muznatu dinnan shi shu alfazar zai kawo maka ayar qur'ani akai antum anzaltumuhu min almuzni na'am tara turawi sada aw zulat tatafayyu ko na'am turawi sada ai manzala salama ya shayar da masu kishirtuwa masu jin kushin ruwa ai manzala salama ya ta'ati bil ma'i wa yashrabu alul aqash yi manzala salama ya zo da ruwa ma'ana shi ne muznatun ai sahabatul bayda din nan da ya fada to shi annabi salama ai ya shayar da masu kishirtuwa masu jin kishin ruwa annabi salama ya shayar da su zuwa annabi salama sai suka sha suka koshi haka nan ma kamar a cikin hadisin manzon salama idan ban manta ba zaka ji manzon salama na cewa inna mithlu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmu kama salal ghayth asaba ardan ko fa kanat minha baqa'atun fabiltu al-ma'a fa anbatat qala'an wal ashba al-kathir wa kanat minha baqa'atun amsakat al-ma'u fatanfa'u Allahu bihi an-nasu fasharabu minha wasaqu wa zara'u wa kadhalika ta'ifatun qi'anun la tamassuk ma'an wala tanbutu kala'an aw zan tafayyu yake cewa misali na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da misalin halitta gaba daya misalin irin yadda Allah tabaraka taala turoni da shari'a da ilimi kawan misali a shayar da wani ruwa ne wani gari ne ya samu ruwa idan wannan gari ya samu ruwa sai a samu wani gurin da shi ko ya samu ruwan sai ba za fitowa da ruwa ba za a iya amfani da shi ba za a iya sha ba amma wani guri kuma za a ga sun samu ruwan gurin ya rike ruwa ma'ana yanzu kan me ake cewa kaman jigawa haka asan jigawa ko ba jigawa ce ba yawa jigawa ai yana rike ruwa baya rike ruwa saboda tudu aje an buga mun jigawa Allah baba ce yake
a
ido ne ai eh kuna injin yawa ka iya hankali karka zanka mana kaima Allah annabi Muhammad to malaman zalla daban ne ina ga alama ka ga sun sai kamar sun daga a basu daga yau wanga ma sun sai ba ina ga gitar da su kuma cikin mayin muryan shi ba awa ya zo magana a gurin alama ban shi ba kuma awa ya zo hankali na tafi guri dan agaji yaya dai ko ba ku iyawa ne ai ji dai Allahu Akbar waka shi mazalla malan kar Allah ya bar mu da annabi idan mutum ya samu annabi ya huta malan amma duk wanda ya rasa annabi shikenan ya asara annabi daban ne duk mutumin da ya samu annabi sallama ya huta wanda kuma ya rasa annabi sallama yayi asara duniya da lahira gaba daya to manzala sallama ya faɗa cewa kaman jigawa ne shi jigawa ai babu ba inda ruwa zai tsaya saboda tudu ne kuma babu lahira tsirrai su fito gurin amma zaka ga wani guri shi kuma shi wannan gurin babban abin da ya samu kore ne to inda aka samu kori kaga za a yi noman damina za a yi na rani ma again ko a ce dam haka misali to za ka mai sallama ce ni nawa abin shayarwa shayarwa za a yi ta za a yi ta sha za a yi ta sha fasharabu minha za su sha daga ciki wasu kura su shayar wa zara'u kuma za a yi noma da shi to wasu kuma ba haka bane wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auzlatun tafayyu ai bi ma'ana alwawu dinnan ai sahabatun tazillu ne kaman girgije ne wanda ke ina inwantarwa wa kullu shay'in azallata fa huwa zillatu duk abin da zai inwantar da kai ko wani irin abu ne inda za ka samu inwa da wannan abin to ai ya inwantar da kai wa minhu daga cikin kuma azabul azaba yawmuz zilla daga cikin kuma akwai azabar ranan da babu inwa ko ranar inuwa akwai shi Allah ya kiyaye mu da wannan rana tattakhizu fai'an ay dillan nan ne zamu wadata ko insha Allah tabaraka taala idan Allah ya kai mu gobe muna raye sai mu shiga alam tara anna Allah wa hu isawa digare ila lil wa alil ladina wa ma zala falamma udi lil qurba min waqtatin nawa أفقنا به من جمرة الغي والهوى فلا طيب ما دوم ولناجح مرجعه صلى الله عليه وسلم يد الله يتار أن محمد صلى الله عليه وسلم ألم ترى وجهه بعدي مني أن محمد مفكنا صلى الله عليه وسلم الله يبارك وبركة من زم الله الخير إنك بارو أو الله تسمع شكي هل سألك فادا والله تكيم يا من الإيمان والبركة سيدا فاطمة albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bigire Allah kara mana albarka fasiyar sautul fati amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillah
ya sadaqa